daga fara giyan sani gacin ne ciga kara daktaran gurar gazin takarar mintan tongom na mene chado da sani gacin nasna cewar sun bo satumburan tamtata e chumar kullu nasna cin nasa gawa rashta nu hadin kai edugwar ta gina ta shagala wiyar e kiddis na tita ga maus atifrag filadu tigruwar celan ilmakana daga shagal ne ton na farag mamata idin te mosan tu muzar ta nasta gawa ron hadin kai dai tinnana muzar nagaram inta atin chifan edugwar ta gina ta shagala wiyin
da man dan numara
filmet din dastigan asna nay ugen nikini no sin nay hakmin nagar min nas adani fu ta da ten no go shirwa bin nadin na satu no go ta gudal basan ta gud ko to jaranta ya gotini
sa duka wadan ga muna sawa
agwara wa ta mudurtun chado da gotini tin san ta gina ta shagla won furgande zirai filar ta huwa qalante dil ta san ta waita bo ng rai ta ta fatal betu ten naman edag wadigrawna ta azar fiyan ni gin shagla wini won qallin igin legiman adwaya di sudarin ke wini makoltan na chachado den disnat
muliba ke garen
nsansu na tatu na ta fweti den winna radagas mintin tuzare anaya falas da tizarat amana dakala zan zakkanin ege sezala sallat tizdiya o kayan awazanna dawa
hamma ba iya bara misali ne zarda alhamdu
sigiya ko da yas na tatu ni shashu da gas nsansu li yaran na tagu da baratan na da gas
muna dubara ciki
e kid sani muta gwini orgazan ta muzarta na sagawarta hadin kai tinna chado dan chini ta mana na ta chaccin huta daga shagala wani ta ginat
akwai mu da matsala
yun garo almasala ta yegen artuan ranta da ni guru bashi wurin la arat na shin na ma wurin na burwet ni tada kuma dida urtun la yanda gasan la kullu na nasiyan weda sa gushin artuan almasala tan da
taruwa ana dauka muna da wannan matsala
da gamar da asu shigar na cidi a garau internet na taragantum khajar ta dar ta mana nata chado dan tin ta gine na shagalon furgande in ta garamtun tongam ta gine ta masta furgnat fel e kuji a digruna ta arta e sudurnat iman nasnat